أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 17 da watan rabiul akhir shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da 11 da watan 11 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 89 kafin mu shiga zan mu karanta wanda muka dan saba karantawa na littafin wutriya الامام yake cewa nabiyul huda adhal fuadu yuhibbu fa man zarahu la shakka yughfar zambuhu fa ya madihan man fihi azama rabbuhu a idmadahu innal quluba tuhibbu bi awsafihi tuzla ayhi tasda'u jala fuadi ya huda tahsisukum azisakum li qabr rasulullahi fa huwa mujisukum qadimukum qad lazzani wa hadithukum ahibbatana ibna dibtum wa daba hadithukum wala iwada ankum wala sabru yasda'u yadra'u yake cewa nabiyul huda annabin shiriya ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adhal fuadu alfuad zakata adha sun waye gari yuhubbu suna san shi faman zarahu duwan da ya ziyarce shi la shakka babu shakku da kikkiawan niyya yugo faru zambu huza agahurta mashi zanubban shi fa ya madihan ya kai mai yabo man fihi azama rabbuhu wanda ubangijin shi ya girmama shi a idmadahu kame mai taiban annabi sallallahu alaihi wasallam innal quluba tuhibbu lalle zukata suna san shi bi awsafihi da sifofin annabi ne alaihi salatu wassalam tujla ake tsark ake yayewa izhiya tasda lokacin da suka kasance sun yi tsatsa lokacin da zuciya ta yi tsatsa da sifanta da sifofin annabi ne da halayen shi alaihi salatu wassalam ake yayi so tsatsa ta zuciya jala afuadi yayewar zuciya ta ya hudata ya ku yan kore hasisakum mana yan koran kamar yazo a cikin mukama yake ce hadani hadiya sagabi dan koran yunwa hadani she koran dan asako mai kore dabbobi she yake ce ma hudata jami'in shine hudata hasisakum gaugawa ku li kabar rasulullahi zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mujisukum shine mai baku taimako yace qadimukum zancan ku wanda yake da dadde kadimu kuma zaccan ku wanda yake da dadde kada lazzani ya sanya mana dadi wa hadisu kuma hakanan da magana ku ahibbatuna ya ku masoya na dibtum kun yi horin ciki wa daba hadisu kuma zaccan ku yayi dadi ma'ana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala iwada ankum babu wani mamayin ku wala sabr ya darau kuma hakuri ba a iya kore shi ba a iya daukake shi wannan sune bakin yan abiyat inda zan mu takaita kamar yadda muka sani su ma suna da sharhi ba tsaya muke sharhin sa ba da ga manhajsu ga istidlal ga abubuwa duka in su ma za a tsaya karatu ne mai zaman kanshi amma mu a gaugauce ne muke karanta shi munasaba akwai fa'ida da al-imam al-khatib al-baghdadi ya hudu a cikin al-jami' li akhlaqir rawi wa adabus sami' littafin shi mai albarka da sanadin shi zuwa ga al-imam al-bukhari الامام البخاري yake cewa Allah mushi rahama cikin musane musulmi babu wanda yake girman daraja yake girman kima daraja kamar wanda ke kwarin rayar da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam bukhari yake cewa ku yi kokari ku ma'abuta rayar da sunnar annabi alaihi salatu wassalam hakika kun yi kadan ku yi iya kokarin ku rayar da sunnar annabi alaihi salatu wassalam duk wanda yake kokarin rayar da sunnar annabi alaihi salatu wassalam to ya tabbatar da cewa yana kan hanya ce wadda take nagartatta kuma yana kan hanya wadda Allah madaukakin sarki ya hisanta hey zan mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka babi na 19 a cikin kitabul azan babi na 19 shine wanda al-imam yake cewa babun hal yatatabba'ul mu'azzin fahu hahuna wa hahuna baban da ke bayanin shin mai kiran sallah zai bibi bakin shi nan da nan wa hal yartafiti fil azan shin zai yi waiwaye a cikin sallah wa yuzkaru ana ambatowa me yake nuna mana wannan eh cikin babe ne yake ko baya to cikin babe kuma muka tsaya ah kai haka ne tsalli barin shi muka yashe yawa cikin kenan babe na baya ne zan mu tashi babun al'azan lil musafirin kiran sallah ga ƴan bulaguro idan kanu jama'a tan sun kasance jama'a ne wal iqama har zuwa karshe dai zan mu tashi hadisi na 633 hadisi na 633 hadisin wanda yake cewa da sana'a sahaq ina zuwa ke nan na karshe yawa wanda al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa haddathana Ishaq قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو الاميس عن عون بن ابي جهيفه عن ابيه قال yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil abdahi a gurin da ake cema al abda faja'ahu bilalun sai bilal ya zo mishi fa azanahu bi salah ya sanar da shi ga kiran sallah summa kharaja bilalun bil anza ga sallah kai sannan bilal ya huto da yar sanda hatta rakazaha sai da kafa ta bayyana dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil abda a gaban annabi alayhi salatu wasalam a gurin abda haqin ma'ana ya sanya mishi ita matsayin sutura wa aqama salata ya tada sallah bayan can baya yayi kiran sallah ya zo kafa wannan sanda yayi kiran sallah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin gurare masu dama cikin kitabu tahara ya wuce haka cikin kitabu salaqin zai zo a cikin baban da ke gaban shi nan gurin shekun shi a cikin wannan hadisi shine Ishaq ibn Mansur kama yadda nassanta a cikin al-Adraf haka na Imam al-Kalabazi yake cewa Bukhari ya ruwaito daga Ishaq ibn Rahuwiya da Ishaq ibn Mansur daga Ja'far ibn Awun tana yiwa duka ɗayan su ya kasance ɗaya ne ma'ana anan gurin in ba mutun ya nura ba malamai kamar yadda suka bayyana akwai cakuɗe wallamari shine Ishaq ibn Mansur da Ishaq ibn Rahuwiya dukkan su suna da ruwaya daga Ja'far ibn Awun kuma shi Bukhari yana da ruwaya daga gare su yasa in yace haddathana Ishaq an Ja'far ibn Awun he an tabbatar da wannan Ishaq ne dan duka sun yi ruwaya daga Ja'far ibn Awun to wannan hadisin satin da ya wuce abin da yasa nace yana da tsawo ba sharhin shi bane na hango na hararo sharhin wani hadisin ne daban amma shi bakin abin da muke son cewa kenan a cikin shi kenan da dan wannan ne ku ban mu abin gaban mu tsallake ban zan mu kwana a cikin babe ba sauraron hadisi daya na hango sharhin hadisin da ke gaban shi ne sai sa muka bar shi babe na gaba babe na 19 al-Imam al-Bukhari yake cewa baban da ke bayanin hal ya tatabba'ul mu'azzin fahu shin mai kiran sallah zai bi dun bakin shi hahuna wa hahuna nan da can wa hal ya tafita fil azan shin zai yi waiwaye cikin kiran sallah kamar abinda muka sani mai kiran sallah yana yin kiran sallah ya kalli nan wajen ko kuma ya kalli nan wajen shine tatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa yuzkaru ana ambatowa an bilal daga bilal annahu ja'ala isbu'aihi fi uzunaihi ya sanya yatsan shi cikin kunnuwan shi wa kana ibn umar da yace nan wa yuzkaru me yake nuna mana ya kawo shi da sigatut tamrid mu'allaka ne kuma da sigatut tamrid nuni zuwa ga rauni amma duka yawaici ma abinda bukhari zai kawo da nuni zuwa ga rauni ma in an bincika hasan ne ko sahihi ne wa kana ibn umar ya kasance la yaj'al isbu'aihi fi uzunai bai ya sanya ɗan yatsun shi cikin kunnuwan shi in yana kiran sallah wa qala ibrahim an-nakhai yake cewa la ba asbabu lahi an yu'azzina ala ghairi wudu yayi kiran sallah ba tare da arwalla ba wa qala aba yake cewa al-wudu'u haqqun wa sunna arwalla haqi ne kuma sunna ce a cikin kiran sallah ma'ana wa qalat aisha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru allaha ala kulli ahyanihi annabi ya kasance yana zikirin Allah a kowane halin shi ko da janaba ko da arwalla ko ba arwalla wannan asar din Bukhari yana nihin kawai hujja akan cewa kiran sallah babu arwalla babu balahi bane tunda shi ma ambaton Allah ne ba qur'ani bane zikiri ne annabi ko yazkurullah ala kullu ahyanihi wannan shi yake so ya tabbatar magana ata'u da ya kawo yake cewa yazkaru an ata Abdurrazzaq ya rawaito ta daga Ibn Jarir Abdurrazzaq As-Sanani sahib al-Musannaf yake cewa qala li ata yake cewa na haqqun wa sunnatun masnuna Allah yu'azzin al-mu'azzin illa mutawaddian huwa min as-salati huwa fatihatu as-salati yace shin haki ne ga mai kiran sallah sunna ce abun tilas abun bi cewa mai kiran sallah ba zai yi ba sai yayi arwalla shin shi ya riga ya shiga cikin sallan ne shin ita fatiha ce ma'ana yana ta kaho dalilan da yake cewa kiran sallah ko babu arwalla ana yin shi ya zo daga ruwaya ta ibnu abi shayba ta hanya daban daga aba yake cewa makaruhi ne ga man kiran sallah ya kiran sallah ba tare da arwalla ba ya zo wani hadisi marfu'i wanda Tirmizi da Baihaqi sun rawaito shi daga hadisin Abi Huraira amma cikin sanadin shi akwai rauni da ya kawo yake cewa Bukhari Aisha tana cewa ya zo hadisin ya gabata a babun taqdil haid al manasik daga cikin kitabul haid Muslim ya kawo shi da sanadin shi Bukhari da ya kawo wannan hadisin anan nuni ne zuwa ga cewa Bukhari ya zabi magana Ibrahim an-Nakhai kenan wannan ikhtiyaratul Imam al-Bukhari al-fiqhiyya yana daga ciki zabin da al-Imam al-Bukhari yake a cikin sha'anin fiqhu malamai sun yi sabani akan fiqhu ya kawo maganganun wasu daga cikin su kuma cikin ishara cikin nuni da hikima ya bayyana cewa shi kuma ga wanda yake goyen baya amma ba ta magana shi kyarar ba ta yadda ya jera asar din ya jero wanda suka hana kuma sai jero a ƙarshe ya kawo wanda ya tabbata ingantacce ya ma kashi a sahihin shi shine yake nuni kuma wannan cewa ana yin shi kiran sallah ba tare da arwalla ba ita ce maganan Malik da malaman Kufa dan suka ce kiran sallah yana daga cikin wannan zikiri wanda zikiri ba a shardanta mishi ba yin tsarki ba kamar sallah bane ko bai riga ya shiga cikin sallah ba haka nan fuskanta alqibla kamar yadda ba a shar'anta ba cewa dole sai an yi shi da khushu'i shi yasa ya kawo magana waiwaye tunda ko har ana waiwaye a cikin shi kenan ba a riga aka shiga cikin sallah ba wannan shine zabin al-Imam al-Bukhari a cikin kalkashin asar din da ya kawo wanda yake nuna cewa ga abin da ya zaba a cikin mas'ala mara kenan kai kuma kana safin gaba kar ka barci ba je ko ina ba wanda zai barci a wanda yana can baya wanda ba a gane shi hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin nan ya ratai da sufofi da alakamanni da suka shahi kiran sallah da suka shahi kiran sallah abinda Bukhari yake so ya tabbatar mana shine mai kiran sallah ya rika bin dama da hagun kuma har shin zai waiwaya ya zo a fassari a cikin ruwayar Muslim ta hanyar Muslim yace faja'altu atabba'u hafahu hahuna wa hahuna sai na fara ina bin bakin shi nan da nan kenan in yayi nan in bi shi in yayi nan in bi shi yaminan wa shimalin dama da hagun ya kulu yana cewa hayya ala salah hayya ala falah kenan wannan kyarar Muslim ya kawo ruwayar da take nuna cewa ana waiwayawa waiwayawa kuma shine ya kalli dama shi ya kalli hagun kin shi kuma a ina za a yi shine a lokacin da yace hayya ala salah hayya ala falah kuma ya hayya ala salah hayya ala falah me ya kawo mana wannan in an gama da ruwayar da al-Imam Muslim ya kawo a cikin ruwaya ta Abi Dauda yake cewa falam ma balaga hayya ala salah hayya ala falah lawa'un qawu yaminan wa shimalan wa lam yastadir ruwaya Abu Dauda ta kara huddu abin kyarara hada kan ruwayoyi a cikin al-Imam Ahmad Allah mashi rahama yake cewa al-babu izalam tujma turqahu lam yamiz harfiqahu aw kama qala yace hadisai in ba a gama kawunan su ba aka kawo su ba a fahimtar su hadisan da suke magana akan kaza baka dokan da dai ka fahimci mas'alar duk sai an tattara su in an tattara su abinda wancan ya kawo a rihe sai kaga wannan ya fassara abinda wancan ya kawo da kaidi sai kaga sai an hada kansu dai ake gane wanda wannan al-Imam Muslim shi yake da wannan tariqa wanda babu kamar shi a cikin ashabu kutubus sitta yace walam yastadir bi juya ba wazalika dalun ala anna litifati fil hay'ati in khassa yace wannan dalili ne akan cewa juya wannan da za a yi dama da hagun a cikin hay'ala guda biyu ne in ka zo hayya ala salah ka kalli nan wajen hayya ala falah ka kalli nan haka nan hayya ala salah kenan yayi zaman a karshe dama ta samu hayya ala salah hayya ala falah hagun ma ta samu hayya ala salah hayya ala falah ko wace guta samu guda daya abinda Bukhari yake nihi da yake cewa shin a cikin kiran sallah za a yi waiwaye ya kawo shi da sigar tambaya a cikin babi an yi ruwaya wadda take nuni akan cewa ba a yin haka nan kin Nisa'i yayo ruwaya yake cewa fa kharaja Bilal sai Bilal ya hutu faja'ala yaqulu fi azanihi sai fara yake fada a cikin kiran sallah shi haka za kamar haka yan harifu yaminan wa shimalan yana kaucewa dama da hagu ruwayar Tabarani yake cewa faja'ala isbu'aihi fi uzunai ya sanya ɗan yatsan shi a cikin kunnan shi waje ala ya kulu bi ra'asi sai ya fara yana aikatawa da kanshi haka za ya mina mu haka za shi malan haka dama haka hagu hatta faraga min azanihi sai da ya gama daga kiran sallah shi kamar da yake cikin al-mu'jamul kabir na al-imamu Tabarani haka al-badrul munir a cikin littafin al-afrad na al-imamu Daruqutni rahimahullahu ta'ala ta hanyar Suwaid ibn Ghafla daga Bilal yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idza azanna in mun yi kiran sallah ko muka yi iqama la nuzilu aqdama na min mawadi'iha kada mu gusar da digadigen mu daga inda suke kenan kaga hani gami da waiwaye kyarara kenan yace na'am yazo cikin sunan Tirmizi hadisin Abdurrazzaq wanda yake cewa haddathana Sufyan an Aun an abihi yace ra'aytu Bilalan yu'azzin wa yadur naga Bilal yana kiran sallah ai yana juyawa yatabau fahu hahuna wa hahuna yana bin bakin shi nan da nan a cikin yatsin shi kuma yasa su cikin kunnan shi wannan hadisi ne inji Tirmizi hasanun sahih wanda al-Imam Tirmidhi ya kashi hadisi na 1907 amma shi al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-istidara fi hadha al-hadith laysat min turuqis sahiha juyawa a cikin wannan hadisin ba su zo a cikin hanyoyi wanda suke masu kyau ba hadisin na Tirmidhi ya kawo gashi nan ana zancen istidara ba an yi ba amma a sunan Tirmidhi ya ra'aytu Bilalan yu'azzin wa yaduru yana kiran sallah yana waiwayewa yana waiwaye waiwayen da ake nihi fa gaba ɗayan shi da jikin shi juya ya kalli wani waje daban kenan ana ya tabbata gashi yana ya kalli hagu ya kalli dama wanda dan karamin waiwaye ne wannan amma waiwayen da ba a yi gaba ɗayan shi juya ya kalli amma ake ni ko gaba ɗayan shi yana kiran sallah juya ya kalli wani waje da gangar jikin shi duka shine ake maganar bai tabbata ba nke cewa wancan hadisin da al-Imam Tirmidhi ya kawo bai tabbata ba akan cewa waiwaye ake Al-Imam al-Baihaqi Allah masha rahama yake cewa al-istidara fi hadhal hadith waiwaye juyawa cikin wannan hadisin babu inda tazo cikin hadisi sahihi ingantacce Sufyan ya rawaito shi daga wani mutum daga Aun mu kuma yace muna tunanin wani mutum kinnan Hajjaj ibn Ardat ne daga Aun Hajjaj ko ban mu hujja da shi Abdurrazzaq ya kawo shi yayi wahami yayi idrajin shi Abdullah ibn Muhammad ibn al-Walid ya rawaito shi ba tare da wancan mutunan ba Sufyan wani lokaci yana cewa haddathani man sami'ahu min Aun wani mutum da ya ji wani hadisin daga Aun ya bani labari cewa yana juyawa Adani yace Bilal ce wannan ruwaya ce ta Hajjaj daga Aun sannan ya ambace ta a takaice dai cewa waiwayawa ya juya wannan babu shi a cikin kiran sallah yace wannan shine maganar Baihaqi Allah mushi rahama wani kishi fihi an yi mushi nikashi an jara Baihaqi ana falam yatafarrad Abdurrazzaq ba Abdurrazzaq kada ya kawo shi ba yace barta ba ahu ibn mahdi bari yace ibn mahdi ya yi mushi mutaba'a daga Sufyan kamar yadda Abu Nu'aym ya rawaito cikin mustakharajin shi da Mu'ammil shi ma ya rawaito shi daga Abu Awana Tabarani ya rawaito shi daga hadisin Idris al-Awadi daga Aun yace wannan mutaba'a ce ga Sufyan haka Hammad ya rawaito shi da Salma da Hushaim haka suka rawaito Abu Shaykh ya rawaito shi a cikin Daruqutni daga hadisin Abu Kamil daga Abi Salih daga Abi Huraira yake cewa Umira Abu Mahzura an yastadira fi azanihi an umarci Abu Mahzura yayi waiwaye cikin kiran sallar shi in yana yi nke idan mun fahimci wannan kenan wannan Baihaqi Allah mushi rahama da yi dogon bayani akan cewa bata zo bata hanya ingantatta shine malamai suka mushi raddi suka ce wadda ta zo a cikin raunin da kan raunana wadda ta fada hannunka ce akwai ruwayoyin da suka zo wanda ba ta hanyar wancan mutunan Hajjaj ibn Ardat din da aka raunana ba na harko al-ittifati fil alaitaini waiwaye cikin kiran sallah guda biyu hayya ala salah hayya ala al-falah guda biyu yace wannan sunna ne dan saboda a gama kiran ya gama jama'a kuma an kewaye shi dan saboda kira ne kamar yanzu lokacin da mai kiran sallah yake zuwa lokacin babu lasibi kamar ne a ce ta kai gurin kowa lokacin da zai ce hayya ala salah hayya ala al-falah yayi ɗan nan wajen yake ce musu hayya ala salah dan saboda shine ake so mutane su ji ba zikiri bane shine kiran mutane sauran duka a cikin kiran sallah zikiri ne Allahu akbar Allahu akbar wannan yana kallon gaba sai yayi abin shi amma in yazo hayya ala salah hayya ala al-falah da suwa yake da mutane yake da jama'a yake kenan sai ƴan nan wajen yace musu hayya ala sala ƴan nan wajen ma yace musu hayya ala sala hayya ala fala shine hikimar waiwayen in ana cikin hayya ala sala hayya ala fala in an kawo kanta sauran kuma ba a waiwayawa yace wa sahul awjuhu indana an yaji ala alula yaminan wasaniya shimalan mafi ingancin fuska a wajen mu shine ta farkon yayi ta a dama ta biyin yayi ta a hagun ehe kasa suka guda biyu kenan kamar yadda muka yi nuni dai yazo a cikin mudawwana ta ibnu nafi yake ce ara an ya dura ina gani yana iya waiwaye waye ta fice juya hatta ya bulu hayya ala sala har sai ya ka hayya ala sala haka ibnu majishu ne ya rawaito yace yana ganin shi cewa yana daga cikin kiran sallah ibnu battal yake cewa mai sharhin sahih bukhari mai rasuwa 400 da wani abu da wasu yan kai yace hadisin abi juhaifa hujja ne akan wanda yake inkarin istidara ibnu battal yana raddi a saboda ba malike ne kuma yana mun gani cewa wanda suke cewa istidaran nan juya wannan gaba daya abinda fa ake nihi nan gurin abinda aka tabbatar hadisi ai ya tabbatar mana da cewa shi mai kiran sallah ya iya yin haka hagum ya iya yin dama to su wanda suke nihi istidara shine juyawa gaba daya gaba daya in yazo wajen hayya ala salati yana kallon gaba saka gaba daya shi juya yayi haka ko kuma gaba ɗayan shi duka jikin shi juyoyi haka shine ake magana sabani amma magana cewa juyawa da kan shi da wangakin shi kalla haka eh haka wannan shine akai ittifaki shi babu magana sabani akan shi shine kuma ibnu battal yake ba da kariya da saboda mazhabin al-imam malik ne ibnu al-munzir ya ambata a cikin ishraf insha al-ishraf daga hadisin abi mahzura ya sanya kunnuwan shi cikin hayatsin shi cikin kunnuwan shi yake cewa mun rawaito daga Bilal daga Abu Mahzura sun kasance suna sa yatsunsu a cikin kunnuwan su lokacin kiran sallah Baihaqi yake cewa an rawaito daga Ibn Sirin yana cewa anna Bilal ya kasance yana sanya yatsunsa cikin kunnuwan shi a cikin wani daga cikin bangaren kiran sallah shi ko iqama kamar yadda ke cikin sunan Baihaqi Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Ibn Sirin ya kasance yana cewa idza azana istaqbala al-qibla wa arsala yadai idan zai kiran sallah zai fuskanci al-qibla kuma ya saki hannuwan shi idan ya kai hayya ala sala hayya ala fala haysa an ya tsanshi cikin kunnuwan shi kuma ya rika juya nan da aka fada yace idan mai kiran sallah yayi kiran sallah haka yazo cikin as-sala na Abi Nu'aym daga Sahal ibn Abi Sa'd yana da littafin da ake cewa as-sala kawai duk hadisan da suka shahi sallah ya tattara su a wannan littafi yace mina sunnati an turkhila uznaika fi usbu'aika fi uznaika na daga cikin sunna ka sa yatsinka cikin kunnanka lokacin kiran sallah Suwaid ibn Ghafla ya kasance yana aikata shi haka Sa'id ibn Jubair haka nan Sha'abi da Shuraik suka yi umarni Ibn al-Munzir yake cewa bihi qala al-Hasan da wannan magana ce cewa za a sa yatsu sunna ce ta kiran sallah Ibn al-Munzir yace wannan shine mazhabin Hasan al-Basri da Ahmad da Ishaq da Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan dalibin Abu Hanifa kamar yake cikin al-Awsat fi Sunan wal-Ijma' na al-Imam Ibn al-Munzir Malik yake cewa zalika wasi'un duka wanda akai yayi amma yadda yake cikin mudawwana an sa kiran sallah shi yayi in bai sa ba duka zancan mustahabi ne yake Ibn Battal yake cewa innahu mubahun indal ulama halaka ne a wajen malamai kamar yadda kawo shi a sharhin shi na Sahih al-Bukhari a cikin sanya yake cewa cikin sanya ya tsinshi cikin kunnuwan shi akwai fa'ida guda biyu anan gurin wa zai ba mu fa'idar da ta sa mai kiran sallah in zai kiran sallah ya sa ya tsinshi a kunni nan ma ya sa aha yawa ka shiga hanya sosai aha kusa da tawancin take na waje daban to bari mu ji abin da malamai suka ce aha
dadi kullun shi yayi ba shi daman nasuwa
kusa take da tawancin yawa wannan ita ce magana kamar in mutum yana yin kamar shi yanzu da yake in kun hannun shi babu a cikin kunnuwan shi zai ji cewa ya daga murya sosai amma in ya rike kunnan shi duk iya daga muryar da zai shi ba ya ji ta ba kenan sai ya ga cewa huwa muqassir bare ya daga muryar shi sosai dan saboda ya bashi dama dagawa sosai yace bar rubbama la yasma'ul na farko suka ce annahu arfa'u lisauti kama salafa yahi bashi dama daga murya sama na biyu suka ce annahu rubbama la yasma'u sautul azan bihi man sama min aw ba'da fa yastadillu bi usbu'ihi ala uzunai ala zalik suka ce me yiwa wani wanda zai kasance kurma ne bai yiji in ya ga ansa ya ganshi a tsaye ya sa hannu a cikin kunne kurma ai shi bai yiji to amma in zai wuce ya gani ansa hannu cikin kunnuwa ya san cewa kiran sallah ne ake an rawaito Abu Yusuf ya rawaito daga Abi Hanifa yake in ja ala hidayah dai hi ala uzni fa hasana in ya sanya abu ne mai kyau ruwaya ce daga Ahmad wanda ita al-Imam al-Khiraqi ya zaba cikin malamai far'un yace lam yubayyin fil hadith ma hiya al-usbu wa nassana wa yafi nukatihi ala annaha al-musabbiha a cikin duk hadisan da suka zo cewa za a sa yatsa bai bayyana ba cewa wace yatsa ce Nawawi ya bayyana cewa ita ce yatsar al-musabbiha yatsa manuniya far'i na gaba yake cewa lauka na fi hidayah dai illatun tamna min zalika ja'al al-usbu al-ukhra fi samaqi idan da a ce yatsa shi dai gure tana da illa ko tana da ciwo ko kuma ya taba wani hatsari ta cire daya da yasa anan gurin ita sai ya doki wata kuma anan sai ya sa ba dole sai wagakin ba manuniya ba far'i na gaba rawayani ya kawo yake cewa ba mustahabi bane cikin iqama a iqama ba zai sa ya tsashi ba dan saboda ma'anar da ake so illar da ake so babu ita cikin can gurin dan saboda ya daga murya ne sosai dama ku kira shi ko ta da iqama dama ba a ce ba ana san daga murya sosai Ibai Bukhari da yake cewa Ibrahim an-Nakhai yana cewa babu laifi mai kiran sallah ba tare da arwalla ba wannan Ibn Abi Shayba ya rawaito wannan daga Jarir daga Mansur kamar yadda muka gabatar da shi can baya Tirmizi yake cewa hadisin Yunus shi yahi inganci game da hadisin game daga Zuhuri daga Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'zinu illa mutawaddi ba wanda kamata yayi kiran sallah sai mai arwalla wanda wannan ya kawo shi yake cewa wannan hadisin Zuhuri bai ji hadisi daga Abi Huraira ba shine matsala wannan hadisin Baihaqi ya rawaito daga hadisin Zuhuri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Huraira marfu'i yake cewa la yu'zinu illa mutawaddi ba mai kiran sallah sai arwalla amma an da'afa shi da Muawiya ibn Hayy Sadafi shine mai rauni cikin hanyar sahihiyar magana ita ce ruwaya Yunus da wani shi daga Zuhuri Baihaqi ya rawaito daga hanya Abdul Jabbar ibn Wa'id daga baban shi yake cewa haki ne da sunna mai kiran sallah ya kiran sallah yana mai tsarki ba wanda zai kiran sallah sai yana tsaye Abu Sheikh ya rawaito cikin littafin shi Al-Azan malaman hadisi suna da dariqa ta rubutu kuma wanda suke malaman hadisi mutaakhirun na baya kadan su suka dauki wannan hanyar su dauki wani babu guda wanda ta mas'ala guda su yi littahi akan ta duk hadisan da suka shafi wannan abun su zubo su a ciki mun ga can baya as-salah littahin as-salah ga duk hadisan sallah ayi su a babu hakkiran sallah yana shiga ciki dan shi ma ana itibarin shi cikin sallah ne shi wannan ya kadaita yayi littahin da yake ce mishi al-azan Abu Sheikh mai al-azma haka nan al-Imam al-Maruzi yayi littahin da yake ce ma ta'zimu qadrus salah mujallad guda biyu yake cewa Ibn Abbas innal azan muttasilun bis salah yace Ibn Abbas ka sani cewa kiran sallah game yake da sallah kada ɗayan ku ya kiran sallah he yana busa tsarki ya umarci mujahid ya umarci mai kiran sallah su ya rika yin tsarki kamar da Ibn Abi Shayba hudu ma'ana arwalla akai sabani malamai akan kiran sallah ba tare da arwalla ba abinda Abu Hanifa ya tahi cewa ya halitta amma makaruhi ne ita iqama a ita ba tare da arwalla ba ko kuma ya kiran sallah yana tare da janaba shi ma makaruhi ne kamar da yake cikin al-hidayah na littafin Abu wannan amanan Hanafiya wabil karaha ga karhancin yana nihin karhancin kiran sallah ba tare da arwalla ba Shafi'i haka ya tahi cewa makaruhi ne ba haramu bane amma makaruhi ne da Ishaq ibn Rawiya da Auza'i da Abu Thawr da riwaya ta Aba wanda suka yi rangwame a ciki shine Sufyan da Ibn al-Mubarak da Ahmad wanda kuma suka halitta da Hammad da riwaya Aba ita ce maganan Malik Malik yana cikin wanda suke ganin ya halitta kiran sallah ya wuce mun ga yana cewa innahu wasi abu ne mai sauki yana da yalwa wa sauri wa qaulu Aisha kana zikru Allah ala kullu ahyanihi fadar Aisha cewa yana zikirin Allah a kowane halin shi ce hujja ce ga wanda suka wajabta Abul Farj daga cikin malaman Malikiya yake cewa la ba asabi azan lujunu babu lahi ga kiran sallah mai janaba suhununi ya inganta shi amma in ba a cikin masallaci ba me yasa dan saboda cikin masallaci bai kamata ba a ce mai janaba ya shiga Allah ya hana mai janaba ya shiga cikin limuku sufi in ba a wuce ba shi ko mai kiran sallah tsayuwa zai kenan inda janaba a cikin masallaci bai yayi ba haidai a wajen masallaci wanda suka halitta mawai Ibn al-Qasim yake cewa mai janaba babban malamin Malikiya kenan yake cewa babu mai janaba ba zai yi kiran sallah ba Ibn Wahab shi ma daga cikin Malikiya kamar da ke cikin mudawwana shi ma ya karhanta amma magana Bukhari cewa Aisha tace annabi yana ambaton Allah a kowane halin shi wannan ta'aliki ne wanda Muslim da Abu Dauda da Tirmizi da Ibn Majah sun rawaito shi daga hanyar Abdullah al-Bahi anha zuwa ga Aisha Allah radda ita Tirmizi yace Hasanun Garib Abdullah ibn Bahi kuma Bukhari ya hudu hadisin shi a cikin Kitabul Adab Adabul Mufrad a wajen Sahihul Bukhari wa wajhu munasabatu hadha al-hadis yace hanyar da hadisin ke munasaba da wannan tarjuma yana so ya kawo hujja akan halaccin juyawa da kuma rishin sharadin al-qibla mai kiran sallah ba sharadi bane sai ya kalli al-qibla dan abinda aka shardanta shine gama shi an gama shi da sallah an shardanta cewa sai ya fuskanci al-qibla kenan kamar an dauka cewa shi ma wani juzu'i ne na cikin sallah shi kiran sallah shi ko bayan mun gani cewa mai kiran sallah yana iya magana wanda ko har ya riga ya shiga cikin sallah babu zancen a ce yana iya yin magana malamai suka ce taimama tana tsayuwa matsayin tsarkin da mai kiran sallah yana iya yin wannan da ita kiran sallah da ita saboda an halitta mishi yayi sallar ma da walli a ce kiran sallah wannan shine dan bayanin akan wannan hadisi sai babu na 20 da al-Imam al-Bukhari yake cewa babu qaulur rajuli fatatna salah baban da ke bayanin hadisi dai kuma so tare suke tare kamata a karanta su hadisi na 634 haddasana Muhammad ibn Yusuf haddasana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifa an Abihi annahu ra'a Bilal yu'azzin cewa shi yaga Bilal yana kiran sallah yace faja'artu sai na hadu atatabba'u fahu ina bin bakin shi hahuna wa hahuna bil azan nan da nan da kiran sallah ma'anar shi dai take da shine muka karanta ko shi ba karanta shi ba a haka ne kai asar kin ga muka karanta bin abin ga kin shi ba cikin sharhin dai da muka yi ta yayi ta gittawa shi kan shi hadisin al-Imam al-Bukhari babu na 20 ke cewa babu qaulur rajul babun dake bayanin hadar mutun yace fatatna sala sallah ta kubuce mana wannan dan saboda wasu sun ki sun hana wani abin da zaka ga tafi basit bai kai ba a kulla babu akan shi Bukhari ya kulla babu akan shi yana nihin raddi ga wanda suka tai akan akasin wannan abun cewa fatatna sala yake cewa wa kariha ibn sirin Ibn Sirin ya karhanta an yi kula rajul mutum an yi kula a ce fatatna sala sallah ta kubuce mana walakin li yaqul hayda yace lam nudrik bi murski sallah ba wa qaulun nabiyyu asahu bukhari yace magana annabi ita tahi inganci wanda zan mu gani nan gurin yana nihin rinjayar da hadisi sahihi wanda zai zo akan maganar Ibn Sirin magabatan mu kamar yadda sun kasance suna girmama magabata suna girmama na gaban su amma kuma in ya ci karo da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su boye a bayyanawa ya zama dole ya zama wajibi dan saboda yadda suke ga girman wani to kuma in girma Annabi ya gitto sangiwa ya taka nan a kunni busir saurarawa tun daga hadisi kirara da zai kawo hadisi na 635 haddasana Abu Nuaim haddasana Shayban an yi haya an Abdullah ibn Abi Qatada an Abihi qala yake cewa bainama nahnu nusalli ma annabi wani lokaci muna sallah dan saboda bainama zarfu zamani lokaci kawai ba za a ce ba tsakanin kaza an ce tsakani bai bada ma'ana bainama nahnu nusalli wani lokaci muna sallah ma annabi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam isami ajalabati rijal sai ji rikici da husuma ta wasu mutane falan ma sallah yayin da ya sallah kala sai yake cewa masha anukum me ya same ku me ya sha'aninku qalu sai suka ce istajalna ila salah mun yi gaugawa ne zuwa ga sallah kada sai annabi ya ce fala tafalu kada ku aikata idza ataitu musallata idan kun zo sallah fa alaikum bisakina na hore ku da yin nutsuwa fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata wama fatakum fa atimmu abinda ku bace muku kuma ku cika yace ibnu sirin yaqi mutun yace fatatna sala yace dai bamu riski sallah ba wannan ta'aliki ne ibnu sirin ibnu abi shayba ya rawaito shi daga azhar daga aun yake cewa daga muhammad ya kasance ibnu sirin ma'ana yana kin a hadu kaza ya kawo asar kin bukhari da yake cewa qaulun nabi asahu magana annabi tahin inganci yani alhadis allazi yadhkuruhu ba'da hadisin da zai kawo baya ya kawo shi yake nihi yahi shi za a bi ba magana ibnu sirin ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musala tafalu kada ku aikata yana nihi la tasajulu wala tusiru kada ku yi gaugawa kada ku yi sauki zuwa ga sallah yayi hani game da wannan a cikin hadisi kyare ce idza kana ya amidu ila salati huwa fi salah idan ɗayan ku yayi nuhaci zashi masallaci kawai cikin sallah yake kada yayi abinda zai kore nutsuwa sakina shine nutsuwa a cikin alharakat in an ce sakina nutsuwa ce amma a cikin gabbai alwaqar kuma nutsuwa cikin tunani a ce fulanun lahu waqar yana da nutsuwa cikin tunanin shi bai da kwarmiya bai da shirme amma an ce as-sakina ita ce tahiyya a cikin tahiyya gangar jikinka ta zama da nutsuwa da nisan tawargi kamar yadda zai zo sauran maganganu a cikin hadisin babu na 21 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu ma adraktum fasallu babun da ke bayani abinda kuka riska ku sallata ma fata kun fa'atin mu abinda ku bice muku kuma ku cika wannan hadisi Bukhari ya kawo shi hadisi ne ke kulla tarjuma akan shi dan mun gani cikin manhajin Bukhari kulla tarjuma da sunan hadisi kyarara qalahu Abu Qatada yace Abu Qatada ya hadu wannan abin anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ce ke zuwa ga wani hadisin daban wata hanya ta hadisin hadisi na 636 yake cewa haddasana adam haddasana ibn abi zaib haddasana zuhuri an sa'ad ibn al-mus'an sa'id ibn al-musayyib ana abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam an zuhuri an abi salama an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum al-iqama famshu ila salah idan kun ji iqama ku yi tahiyya a hankali zuwa ga sallah wa alaikum bi sakina na hore ku da nutsuwa ku tai cikin nutsuwa wal waqar da nutsuwa ta zuci wala tusiru kada ku yi gaugawa fama kenan nan gurin ummatin zai fi ya fahimci wancan al-furuqul lugawiyya zai gane meye bambancin as-sakina wal waqarin an kawo su ba zai diban ba cewa tikrari ne akai yace fama adraktum fasallu abinda kuka samu ku sallata wama fatakum fa'atin mu abinda ku bice muku ku cika wancan hadisin da ya kawo na baya irin wannan ne sai dai ba ta hanya daya ba ba ta hancin wancan daga harkon shi ma kaga haddasana Abu Nu'aym nan kuma haddasana Adam tun daga harko an ga bambanci ba a daukan shi da cewa tikrari ne al-Imam Ibn al-Jawzi yake cewa mafi yawaicin ruwaya suna kawo marwaita suna kawo fa'atin mu daga cikin su akwai Ibn Mas'ud da Abu Qatada da Anas mafi yawaicin hanyoyin Abu Huraira haka suka zo amma akwai ruwaya da ta zo cewa ma fatakum faqudu abin da ya kubuce muku kurama wanda Ahmad ya rawaito ta ta hanyar Ibn Uwayna daga Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Huraira marfu'i yace Muslim yana hada cikin At-Tamyiz Muslim yana da littafi wanda At-Tamyiz bai wuce kamar wannan ba bambancewa tsakanin hadisai wanda an samu sabani a tsakanin su Al-Imam Muslim a cikin At-Tamyiz yake cewa la a'lamu hadhihi al-lafza rawaha an Zuhri ghayra Sufyan wannan hanyar cewa ma fatakum faqadu in ji Muslim ha ban san ba wani wanda ya rawaito ta daga Zuhri banda Sufyan ibn Uwayna kuma yayi kuskure cikin wannan lafazi in ji Muslim Baihaqi yace wanda suke cewa ma fatakum fa'atin mu sun hi yawa kuma sun hi harda kuma sun hi lazumta Abu Huraira su suka yi cancanta mu bi su wannan zai ke nuni mazhabin mu na Malikiya cewa masabuki in yazo sallah abinda zai kawo na sallah wannan na bayan shi ya samu azhar raka'a bi masalan abinda zai kawo na bayan wannan shin ramuwa ce zai yi ko kuma cikowa ce kenan hanya da suka dauka malaman malikiya da wanda ma suka taiwace hanya shine sun dauki ruwaya cewa ma fatakum faqadu wanda ga ta Muslim da Baihaqi da manyan malamai sun ce batta da inganci kuskure ne wanda take daidai ita ce ma fatakum fa'atin mu shi yasa Bukhari ita ya kawo Muslim din ita ya kawo da sauran kutubu sunna duk ita suka kawo ma fatakum fa'atin mu ciko ne zakai kenan in ka tashin wannan azhar ce raka abi biyin nan da zaka kawo ci gaba ne zakai ba wacce bace da liman yayi kake rama ci gaba ne zakai Fatiha kade zaka kawo dan saboda al-itmam ne zakai ba al-qada ba ba ramuwar wancan abin da ya wuce ba kamar yadda malamai mu haqiqun suka tabbatar kullu sai nake cewa hanya Sufyan ibn Abi Zaib yayi mushi mutaba'a kamar yadda Abu Nu'aym ya kawo cikin mustakharij din shi al-qada'u anan gure ce mu dauka ma cewa al-qada' kin ne ya zo da lafazin al-qada' shi ma sai mu dauke shi akan badawa ba ramuwa ba dan saboda al-qada' kin yana zuwa da ma'ana badawa a yaren qur'ani da dama fa iza qadaytum salata ina ba ana ne in kun rama sallah ba al-qada' kin badawa kenan ko da ruwaya ta inganta sai mu dauke ta mu fassara ta da wacce al-uwar tata sai su tafiya dai ba za a samu cin karo da juna ba wanda malamai haka suke yi shine tawilin wata ruwaya da ta ci karo da al'uwata dan su tafi tare ba ƙaryatawa ba ita ce mafi ingancin hanyar da ake hada aljam'u bainal ahadith almukhtalifa hadisai biyu in sun ci karo da juna mafi hanyar ta farko da ake nema shine hanya hada kansu ba tare da an wargaza ko wannan ba ko wannan a san tawilin da za a yi fahimtar da za a mushi ya tahi da dan uwan nashi sai tahiya daya in tana yiwa suna matukar kokarin su sai an rasa ta ne da ake koma zuwa ga wani abin daban shine annasakh in an rasa ake koma zuwa ga at-tarjih in an nasa ake koma zuwa ga at-tawaqquf babu na 22 babu mata yaqumun nasu izara auli imama inda al-iqama baban dake bayanin mutane yaushe zasu tashi in sun ga liman a lokacin iqama al-imam yake cewa hadisi na 637 haddathana muslim ibn ibrahim haddathana hisham yace kataba ilayya yahya ya rubuto mana daga abdullah ibn abi qatada daga baban shi yake cewa annabi alayhi salatu wassalam yace iza uqimatu salati idan an tada sallah yace fala taqumu kada ku tashi tsaye hatta tarawni har sai kun ganni dan tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan gidan shi like yake da masallaci in sun tada iqama ne yana cikin gida sai yake tada iqama ba tare da sun ganshi yazo ba to jama'a kasu tashi tana yiwa a cikin gidan yana da wani uzuri sai ya yi da sashi zai tafi wanda suka yi tsaye takura zasu yi a tsaye shine hikimar hanin babu na 23 babu man la yas'a ila salati wala yaqumu ilaiha musta'jilan baban dake bayanin wanda ba zai tashi zuwa ga sallah ba zai tashi zuwa gare ta ba sai da gaugawa wala yaqum bi sakina wal waqar ya tashi zuwa sallah ga nutsuwa kuma da nutsuwa Hadisi na 637 haddathana Abu Nu'aym inji Bukhari haddathana Shaybani an yahya an Abdullah ibn Abi Qatada an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza uqimatu salat idan an tsaye da sallah fala taqumu hatta tarawni kakku tashi sai kun ganni wa alaikum bisakina na hore ku da nutsuwa mazhabin al-Imam Shafi shine hadisin da ya gabata hede ba ta hanya ɗaya ba mazhabin Shafi'i cewa zai yi tsaye a lokacin da mai tada iqama ga mai kama yana cewa Allahu Akbar innan ta karshe lokacin zakka tashi walau kana badiyun nahada koda a ce babban mutum ne mai gangagin kasa ta gaugawa tashi wasu malamai suka ce daga yaji cewa kad qamatu sala kawai ka tashi kai tsaye kamar dake cikin al-hawil kabir haka ita ce mazhabin Malik da jumhurin malamai suka tai akan cewa wannan tsayuwa batta da iyaka kamar yadda yake cikin mudawwana cewa ba ta da iyaka kowa daidai gurgurun da ya tashi lokacin da ya ga dama ya tashi sai dai mafi yawancin su sun so cewa lokacin da ya fara iqama ka tashi a lokacin Anas ya kasance yana tashi duk lokacin da mai iqama da yaji kad qamatu sala sai ya tashi ya meke Sa'id ibn al-Musayyib da Umar ibn Abdul Aziz idan limi kiran sallah mai tada iqama yace Allahu Akbar sai yace wajibal qiyam tsayuwa ta zama wajibi da yaji hayya allati salah yace a daidaita sahu idan yace la ilaha illallah kawai liman sai yayi kabbara a cikin musannaf yace Hisham ibn Urwa yaki mai kiran sallah ya tashi sai an ce yace kad qamatu sala ya gabata mazhabin malamai a cikin baban cewa iza zikiral fil masjid annahu zakara fil masjid annahu junub duka dogon bayanin wannan sun kawo shi duka hadisai ne wanda wannan muka biya kananta su ba mun tsaya ba anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dokin sarki yayi mana gafara